بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل الثامن فصلين تقص زواجه أوران النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به أبن دير راتي دشي يوان نشكو نيوغمي فصل النجير أكي تند فصل النجير آيات في الضروريات حالن النبي صلى الله عليه وسلم تكين تيلس كرر أيوة أبوه تيلس كرر أيوة to kuma zai bi su ya kawo su dai bayan dai kowane da fasalin shi yace wa darbu sani kashi na biyu ma ya tafiku tamadduhu bi kasaratihi abinda an yi ittifaki cewa yana jayo yabo idan mutun ya yawaita shi wal fakhru bi wufurihi da kuma al fahari in mutun ya cika shi kan nikah kama aure wal jah da kuma mutunci amma nikahu amma aure fa muttafaqun bihi shar'an ittifaki ne ga shari'a wa adatan da al'ada fa innahu dalilul kamal dan dalili ne na kamala wa sihhatu zukuriya da kuma lahiyar mazakunta wa lam yazal tafakhur bi kasrati adatun ma'rufa yin alfahari da yawan aure bai gushe ba al'ada ce sananna wa tamadu bihi sira madiya kuma abun yabo da aure sira ce wadda ta gabata wa amma fi shar'i amma cikin shari'a wa sunnatun ma'sura kuma sunna ce wadda take abun kawowa wadda an kawo ta wa qalqal ibn abbas yana cewa afdalu hazihi al-umma aktharu hanisa'an mafifitan annan al-umma wanda suka yi yawan aure mushiran ilayhi yana mai nihi yana mai nuni zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam dan shine mafi yawan aure cikin al-umma wa qalqal sallallahu alaihi wasallam annabi sai cewa tanakahu ku yi aure tanasalu ku yi zuriya fa inni mubahim bikum al-umma dan ni ina mai alfahari da ku cikin al-umma wa naha an tabattul annabi ya hana gami da yankewa mutun yayi tabattulu yakin arme ya yi ta ibada ma amma fihi min kam ishahawa tare da kuma abin da ke cikin auren na kariya shahawa wa gaddul basari da kuma rumtse ido allazaini nabbaha alaihima sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi nuni ya hadakar zuwa gare su bi kaulihi da hada shi yake cewa man kana za daulin duk wanda ya kasance ma abucin wadata ne fale tazawwaje yayi aure fa innahu agaddul basar yahi rumtse ido wa ahsanul faj yahi katange gaba hatta lam yarahu ulama mimma yuqadahu fi zuhud har malamai suna ganin cewa aure ba alsahin cewa isuka ne ga mai zuhudu dan wani yana mai yawan zuhudu kuma aka gan shi yana yawan arme mace hudu gare shi ba an cewa ku ga san duniya gashi har da mace hudu abin yabo ne ma sahal ibn abdullahi yake cewa qad hubbibn ila sayyidil mursalina an so yadda su zuwa ga shugabannin halittu shine annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yuzhadu fihinna ta ya za ai zuhudu a cikin su yana nihin mata wa nahawhu haka irin wannan libnu uyana ga ibn uyana wa qad kana zuhadu sahaba kasiri zawjat masu zuhudu cikin sahabbai sun shahara da yawan mata wa sarari kuma da yawan kuyangi kasirin nika kuma masu yawan aure ne wa huke arawatu fi zalika daga aliyu da hasan da ibn umar da wasun su an samu ma wannan hasan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce aure saki yake dan wannan faralar auren matan shi wajen 70 yana da hali kuma yake yawan aure saki wa qad kariha ghayruhu wahidun an yalqallaha azaban yace ba dai ba bi ba cikin su kowa yaki ya gamu da Allah yana gwabro fa in kila idan ka ce yo sama da malik sana zikir ko barin gurin ma fa in kila idan aka ce kaifa yakunu nikahu wa kasratuhu min al fada'il ya zai kasance aure zai kasance da yawan shi yana daga cikin farala wa haza ya ibn zakariya ga kuma annabin Allah ya ibn zakariya qad asanallahu alai Allah ya yabe shi cikin qur'ani bi annahu kana hasuran cewa shi ya kasance wanda bai zai kema mata ne fa kaifa yusunallahi alaihi bil ajz amma ta'udduhu fadila ya Allah zai yabe shi da abin da kuke lissahin shi cewa abin farala ne in yana cikin abin farala Allah ya yabi annabin Allah ya ibn zakariya kan cewa wa sayyidan wa hasura ya kasance wanda bai zuwa ma mata ne kuma ga Isa dan Maryam tabattal min nisa ya yanke gami da mata walau kana kama qaddartahu lanaka hada a ce kamar yadda kuke fada ne da yayi aure annabin Allah ne yace fa alam ka sani to wannan iskali ne sai malam zai bada amsa anna sana Allah cewa yaban Allah dai akan Yahya cewa hasuran ne wanda bai zima mata laisa kama qala ba'dhum ba kamar yadda wasu suka fada bane innahu kana hayuban cewa shi mai tsoron mata ne ba wannan ba Allah yake nihi cewa bai iya kusantar mata aula zakar lahu ko bai da azzakari ma ba wannan bane bal qad ankara haza huzaqul mufassirin ce bar diyawa hazikan masu tafsiri sun yi inkarin wannan wa nuqadul ulama da nuqad cikin malamai na tafsiri waqalu suka ce hazihi naqisa wa aibun wannan naqasa ne kuma aibu ne in har a ce hasur kin da rishin zai mamata ne ko kuma bai da gaba gaba da wala yaliku bil anbiya alayhi salatu wassalam wannan bai dace ga annabawan Allah ba wa inna ma ma'anahu ma'anashi annahu ma'sumun min az-zunub cewa katangagge ne an tsare shi game da zunubi la ya ati ha bai zuwan mazunubi ka annahu husira an haka ma an tsare shi game da zunubi wakila suka ce mani annabsahu min ash-shahawat yana mai hana kan shi game da sha'awa wakila wasu suka ce laysat lahu sha'awa fi nisa bayya da sha'awa game da sha'anin mata faqad bana laka min haza ya bayyana maka ga wannan anna adamu al-qudra wannan zancen saboda dukkan shi masu tafsiri suna ta daukan wannan zancen nashi wajen tafassara wa sayyidan wa hasura al-imam ibn kasir ya dauki wannan magana yake cewa qadi iyad yana da kyakkyawar magana wajen fassara wannan aya sai ya dauko wannan magana ya kai ta cikin tafsirin shi yace wa inna ma ma'anahu yace faqad bana ya bayyana anna adamu al-qudra ala nikah na kasancewa rishin su mutum bai da iya zuwa imam zai kema mata to wannan na kasu ne wa inna malfadlu fi kaunihi mawjudan summa kamar a ce ga cikin bayyana faralashi a ce yana daga cikin faralashi laihi bai zai kema mata nan ba farala bace na kasu ne yace wa inna malfadlu fi kaunihi mawjudatun summa kamuha farala ya kasance a ce yana da sha'awar sannan yahi karhin ta yadda kushe ta bai zai kema mata in ma bi mujahada kamar ta huskar ya da kokarin shi kamar Isa alaihi salam da kiyayewa ta Allah ko kuma kiyayewa ta Allah kamar Yahaya alaihi salam fadila za'ida sai wannan ya kasance farala ce mai karhi kenan wannan ba ana yaban shi ba annabin Allah Isa da annabin Allah Yahaya ibn Zakariya da cewa rishin zuwan mamatan shine abun yabo a'a shin karhin zuciyarsa ake magana ba wai wancan ba yace li kaunha mushgilatin fi kaseer min al-awqat saboda kasancewar zuwan mamatan yana shagaltarwa cikin lokuta masu yawa yace hadatun ila dunya kuma tana saukar da mutun zuwa ga duniya summa hiya fi haqqi man uqdira alayha amma cikin haƙin wanda ya iya wa mulika kuma aka mallaka mishi hakan kin ya iya min matan kuma ya iya sabke wajibin da ke kan shi yace wa qama bil wajibi fiha kuma yi tsaye da wajibi walam yashghalhu an rabbihi darajatun aliya kuma wannan auren bai yawan auren bai hana shi ba shagaltuwa game da abin nan game da samun daraja madaukakiya wajen ubangijin shi wa hiya darajatu nabiyina ita ce daraja annabi musa sallam allazi lam tashghalhu kasaratuhun an ibadati rabbihi wanda duk da yawan nan nasu bisa hana shi ibadar ubangijin shi ba kaga kuwa mai mata 10 amma kuma ya kwana yana sallah ya yi yawa a cikin rayuwar shi ya kai rabin dare shi ne ma ba abun mamaki ba kaga wannan bai yawan matan ba zai raba shi kuma ya kasance ba dan sha'awa yayi su ba yace bal zada hu zalika ibadatu li tahsinihinna bar yace wannan ya kara mishi ibada saboda katange su wa qiyamuhu bi huquqihinna kuma yayi tsaye da bada haƙin su waqti sabihi lahunna wa hidati iyahunna da kuma zai je yayi tsuruci ya nemo musu abinci kuma ya shiryar da su dalilin shi kaga ta hanyar idan miji in na gari ne na kirki ne wanda ya san addini ne shine sababin shiryar matar shi to in ya zama na yayi sababin shiryar daya bai kai ba wanda ya sababin shiryar biyu bai kai wanda ya sababin shiryar uku haka nan wajen ciyatar da su da kuma ba su abinci yace bar sarraha anna halisa min huzuz dunyahu huwa bari kyararama annabi ya bayyana cewa bayya cikin rabo nashi na duniya ba rabo bane na karan kanshi fa in kana tumin huzuz dunya gairihi duk da ya kasance rabo ne na wani duniya wani shi ba shi ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kubbi ba ilayya min dunyaku an soyar muni zuwa ga duniya ku alfaz na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da nura da karanta maganganun magabata mutum yake musu fahimta kyakkyawa lahiyayya akwai inda hadisin da annabi ke cewa kubbi ba ilayya min dunyaku aqibun nisa an soyar muni a cikin duniya ku da mata da kuma turare kaga nan wanda ba ko musulmi ba ko wanda yake da shubha sai ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da san mata gashi ya hada da kanshi to cikin lafzin hadisin akwai abin da ke raddi ga wannan cewa min dunyakum zuwa ga duniyar ku yake nunin cewa auren dan al'umma yayi shi ba dan kanshi ba matan da suke kalgashin annabi dan saboda al'umma ko man ka kalli rayuwar shi ta gidan nashi zai tafassara maka haka zai tafassara maka haka ba zai mace ta kasance wasu abubuwa na cikin gida na cikin rayuwa ta cikin gida babu wanda zai bi annabi ya ba mu labarin ta a cikin rayuwar shi ta gidan shi da iyalan shi in ya fito waje yana gaban sahabbai gashi suna ta ba mu labarin abin da ya faru amma a gidan shi fa sun bi shi har gidan shi su kwana su wuni su diye motsin shi suna ciki tare da shi gidan shi ne in ya shiga daga shi sai matan shi to wanda zai ba mu wannan labarin su ne matan da yake tare da su to mace ko ga karancin kwalwa in sun kasance da yawa ne wata za ta rike wata ta mance wata za ta rike kuma haka ta faru daga Aisha ta bada wata sunnar wata Ummu Salma ta bada wata wacce ta bada wata har ma wani lokacin ya zama na wata tana musuncewa ma bai hadi ba sai ta mata raddi ta nusar da ita ta tabbatar kin kaga wannan a tabbatar mun da cewa matan da annabi hada su ba dan san duniyar shi ba dan san duniyar mu saboda addini ne yayi wannan فدل على انه هو لما ذكر من النساء والطيب الذين هما من امر دنياه غيره sai yayi nuni wannan hadisin yake nunin cewa abinda annabi ya faɗa na cewa an sa mishi san mata da turare dan saboda lamarin duniyar wanin shi ba shi ba wasta imaluhu lizalika laysa lidunyahu kuma aikin da yake da wannan ba dan duniyar shi bane balli akhirati ba dan saboda al-akhirah shine lil fawaid allati zakarna saboda fa'idodin da muka ambata fi tazwiji wajen aure walilika il malaikati fi dibi da kuma dan saboda gamuwa da malaiku cikin sha'anin turare shi ma turare ba zaka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya gashe da san duniya ko da yaushe da turare yana kamshi kaza suffa ce ta yan san duniya a shi yana yin wannan saboda yana gamuwa da malaiku ya ga ma sahabbai kyarar ma cewa inni najir mallatu na yi ina wannan ganawa da wanda buku gana da su wali annahu aidan mimma yakhuzzu ala aljima dan turare yana cikin abin da ke zaburasuwa akan saduwa da iyali wai inu alaihi kuma yana taimakawa akan shi wai harriku asbabuhu yana zaburar da sabuba na jima'i wa kana hubbuhu li hatain alkhaslatain san shi kasance ga wannan dabi'u guda biyu kenan kaga nan gurin qadi iyati ya bamu wani lakani wanda ya kasance mai kasama zuwa iyalan shi ne gare shi da turare yana horon shi da yawai ta turare wa kana hubbuhu li hatain alkhaslatain san wannan dabi'u da yake guda biyu li ajli ghairihi annabi dan saboda wanin shi ne yake son su ba dan kansa ba mata dan saboda duniyar mu da addinin mu turare kuma saboda gana da mala'iku wa kama shahawatihi da kuma kare shahawar shi wa kana hubbul haqiqi almakhad bi zatihi san shi na haqiqa wanda almukhtas kai bi zati wanda aka ke banta da zati shi fi mushahadati jibrut maulahu shine mushahada ta mulkin ubangiji da munajati da ganawa da Allah wannan ita ce abin da aka samu yace ju'ilat qurratu ayni fi salati an sanya hankin ido na da kwanciyar hankali na cikin sallah kaga ci nashi na karan kanshi cikin addini ne amma wanda suke na duniya ne shi sai yace alayhi salatu wasalam cikin sallah nan zan mu tsaya ina gane mu raba shi biyu wane daga haiba ne kawai tsoro ne bi sifa amma nan sai kawo shi da ma'ana tsoron zai kema mata saboda kasawa